insha Allah sa kungiyar ballon kafa ta Azra da ballo uku da daya a gasar Premier League mako na 31 sai kuma Chelsea wanda suka tashi cajira su ne zakarin su da Hudal Fiston Tottenham kuwa ta samu nasara kan Newcastle da ballo ɗaya ne ban haushi Chelsea City ta doke Brighton and Hove Albion da ballo uku da daya a yau West Ham za ta karɓi bakunci Manchester United a wasan mako na 31 wanda zan kwanta ba a buga shi ba za a buga wasan da misalin karfe 8 saura kwata na yammaci agogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad idan muka liga kasar Spain kuwa a La Liga ta kasar Spain mako na 34 kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ne a jiya ta lalata Villarreal da ƙwallo 5-1 ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ne da ƙwallo 3-2 a kofa Italy kuwa wasan ƙarshe a can kasar Italiya kungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ne ta samu nasarar lashe kofin inda ta doke da Corinthians AC Milan da ƙwallo 4-5 a wasan sada zumunci da aka fafata kasar Saudi Arabia dai ta samu nasara kan Algeria da ƙwallo 2-5 har ila yau a sauran ɓangaren wasannin musamman na ƙwallon kafa sai horar da kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da yakinin Paul Pogba wato dan wasansa na tsakiya zai ci gaba da zama a kungiya har zuwa waɗansu shekaru masu zuwa inda ake ganin dan wasan ba su jituwa da mai horar da kungiyar wasu kungiyoyi dai sun kawo tayi don neman taga dan wasan daga Manchester United zuwa kungiyar su amma har yanzu hakan ba ta yi ba ita ko jaridar Express ta bayyana cewa an fara tattaunawan sirri da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Neymar tare da wasu mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai tattaunawan an ce an fara shi ne tun a watan Maris da ta gabata don ganin an ɗauko dan wasan don raba shi da kasar Faransa ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tun da cigabar fafa ta leda dan wasan da ya kasance wanda ya kowa tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu inda aka siye shi a zunzurutun kuɗi €125 million. Har ila yau idan muka leƙa Manchester United din kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din Michael Carrick din shekara 36 haihuwa zai buga wasansa na ƙarshe a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din a ranar Lahadi a wasan da za su buga da Watford a Old Trafford a wasan mako na 38 a gasar Premier League. Carrick dai ya buga wasanni dari ko kuma zai buga wasanni na 463 kenan tun zuwa sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2006 inda kimanin shekara 12 kenan ya kuma samu nasarar ɗaukan Premier League sau 5 da wasu kofa ko bai a kungiyar ta Manchester United iya abin da ya zama kan kenan daga nan dan dalilin BOA huta lafiya.